أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ungode Allah tabaaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 21 ga watan Rabiul Awwal hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 17 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami'a Dhillatil Ahkam. A karatun da ya gabata mun kammala da babi da yake magana akan sifatus salah, wato babin da yake magana akan sifan sallah, wanda a ciki akwai wani hadisi guda ɗaya da muka karanta wanda mun yi fassara shi, to amma akwai gyara a cikin fassarar da aka yi. Shine hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas da yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ta'awuzu bihinna dubur salati, allahumma inni a'udhu bika min al-bukli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uraddu ila ardhi al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabi al-qabr. Da akaratun mu da ya gabata mun ce allahumma inni a'udhu bika min al-bukli, allah muna neman tsiranka daga talauci muka ce, kuma al-buklu rowa ne, sai muka fassara shi a matsayin talauci shine gyaran kenan. Wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, yana cewa ya Allah ina neman tsarinka minal bukli daga rowa ba talauci ba, duk da cewar a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam din akwai hadisin da ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah tsare shi da talauci din ma. Kuma shi al buklu rowa, mutane ba su su zo marowata, dole mutum ya roki Allah raba shi da rowa din kare zama marowaci. Ha antum haula tud'una litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabqal faman yabqal fa inna babqal an nafsi wallahu alghani wa antum alfuqara wa in tatawallaw yasbudil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada cikin wata aya cewa ga kuna ana kiran ku ku zo ku ba da taimako saboda Allah, ku yi taimako dan Allah. Amma fa minkum man yabqal, a cikin ku akwai wanda suna yin rowa, suna da shi amma ba su bayar ba, suna da ikon bayarwa, suna da shi su bayar din ba su bayar ba. To wa man yabqal fa inna ma yabqalu an nafsi, duk wanda yayi rowa ya hana ya kiyaye taimaka, to yayi wa kansa ne. Wallahu al-ghani, Allah ma wadaci ne, wa antum al-fuqara, ku kune matalauta, ku kuke nema a wajen sa. To saboda haka mutum ya roki Allah ya tsare shi daga rowa, saboda idan mutum ya zama rowaci to ba zai iya ba kenan, yana da shi amma ba zai iya bayarwa ba, haka ne mai bayar. Kuma zai yana umurta mutane ma kar su bayar. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukl wa man yatawalla fa inna Allahu wal ghaniyyul hamid. A ciki zaka ga akwai mutanen da fa inna Allahu al ghaniyyul hamid, a ciki zaka ga akwai wanda suna rowa kuma suna umurta mutane ma su rowa. Sahana, kana da shi abinda zaka iya bayarwa sai ka kika bayar, to ka nemi Allah ya tsare ka daga rowa kar ka zama rowaci. Shi yasa Allah yake cewa man zallazi qurullaha qardan hasanan fayudaifuhu lahu adafan kaseera, wa yadi ba wa Allah rance rance mai kyau sai Allah ninninka masa. To da suka ji haka cewa Allah yana neman rance, sai suka ce a to ai tunda haka ne Allah ma matalauci ne kenan, bashi da shi yana neman sai mun bashi. Laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah ya ji maganar mutanen da suke cewa Allah matalauci ne, su ne wadatattu. To ba haka bane ba, idan ka bayar din ka bayar wa kanka, to a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gane cewa Allahumma inni a'udzubika minal bukli ya Allah ina neman tsarinka daga rowa wa a'udzubika minal jubni ina neman tsarinka daga kasawa wa a'udzubika min an uraddu ila arzil umri ina neman tsarinka daga karkamai da ni kaman farkon rayuwata wa a'udzubika min fitnatil dunya ina neman tsarinka daga fitinan dunya wa a'udzubika min azabil qabr ina neman tsarinka daga azaban kabari. To wannan shine karin bayani a cikin hadisin nan na sai na Sa'ad bin Abi Waqqasin a cikin wannan babi na sifati salah, wanda kuma yau insha Allah zamu shiga babi na gaba, babun sujudu sahwi wa ghairihi min sujudi tilawatin wa shukr. A bayan ya gama gaya maka siffar yadda zaka yi sallah, to yanzu kuma zai shiga maganar idan kuma rafkanuwa ta same ka a cikin sallah kuma fa ya zaka yi. Shine sai yace babu sujudu sahwi, babin zai magana ne akan sujjada na rafkanuwa wa ghairihi da waninsa, min sujudi tilawatin na sujjada na tilawa kenan, kana karatu ka zo wajen sujjada, wa shukurin da kuma na godiya. Saboda haka ya hada nauyin sujjadodin anan. Sujjada dai da zaka yi na farko shine sujjada na sahwi. Malamai sun ce sahwi shine rafkanuwa ko kuma mantuwa ko kuma gafala. Mutum in ya gafala ko ya rabkanwa ko yayi wani abu a cikin sallarsa, to sujjara za ta iya kama shi idan ya aikata wannan abin. Zai sujjara guda biyu, ko na qabli ko kuma ya sujjara guda biyu na ba'di. Sannan kuma akwai sujudu tilawatin, sujjara na tilawa. Kana karatun Alkur'ani sai ka zo ayatu take umurni da ayi sujjara wa Allah tabaraka wa ta'ala, to za ka yi sujjara. Sannan akwai sujudu shukuri, sujjada na godiya. Allah ya biya maka wata bukata, ka fadi kai sujjada ka gode wa Allah a ciki. To wannan babi duka zai mana bayani waɗannan sujjadodi din. Ana Abdullahi ibn Buhaynata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla bihim az-zuhr fa qama fi rak'atayn al-ulayn wa lam yajlis fa qama an-nasu ma'ahu hatta idha qada as-salata وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان مانس من الجلوس. أنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه دعا عبد الله بن بحينة الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي جاء من جل سبته أجريشي صلى بهم الظهر يا صلى أزهر تاريد سو فقام في ركعتين الأولين سيتاش أركو إيه دابيون فركو ولم يجلس بزون أبا فقام الناس معه سيمتاني سكتاش تاريد شي حتى إذا قضى الصلاة حسيد إدد صلى وانتظر الناس تسليمه متاني سنة جراء سلما kabbara sai kabbara wa huwa jalisun alalikum yana zaune wa sajada sajadataini sai sujjara guda biyu qabla an yusallim kafin ya sallama summa sallama sannan sai ya sallama akarajahu sab'a malaman hadisi guda bakwai suka fidda shi kaga sune Ahmad Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dauda Ibn Majah. To su bakwai din nan suka fada wannan hadisin gaba daya, amma sai yace wa hadha lafzul bukhari, amma wannan lafazin na bukhari ne. Wa fi riwayatil muslim, arwayan muslim kuma yukabbiru fi kulli sajadatin, yana yin kabbara a kowane sujjada, wa huwa jalisun alhali yana zaune. Wa sajadan nasu ma'ahu sai mutane suka zauna tare da shi, makana ma nasiya min julusi wajen da ya manta din nan na daga zama. To wannan hadisin an samu shi daga Abdullah ibn Buhaina, Allah ya kara masa yadda. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallan azhar tare da su. Ya musu sallan azhar. Da ya musu sallan azhar, da ya raka'a guda biyu na farko, zai zauna ya zaman tayya kafin ya tashi kawo guda biyu na ƙarshe. Sai ya mike. Bai zauna ba. Sai mutane suka tashi tare da shi su ma, kowa sai ya tashi. Har sai dai idan da sallah
ana aka zauna zaman tayyan kashi kenan tayya daya kai mutane suna wato jiran yayi sallama sai kabbara yana zaune sai yayi sujjara guda biyu bayan yayi zaman tayya sai kuma yayi sujjara guda biyu kabli kenan sannan sai yayi sallama malama hadisi guda bakwai suka bitar da shi lafazin na Bukhari ne amma Muslim yace a kowace kabbara kowace sujjara zai mata kabbara yana zaune sai yana zaune zai ce Allahu Akbar sai ya sujjara sai ya dago sai ya sake Allahu Akbar sai ya sake sujjara sai mutane suka yi sujjara tare da shi sannan sai ya yi sujjara wato gurbin wajen da bai zauna nan ba gurbin wurin da bai zauna ba to a cikin wannan hadisin akwai bayanan da ya kamata a yi akan abin da ya shafi rafkanuwa a cikin sallah an kawo shi a dunkule cewar idan mutum ya irin wannan ya same shi ga abin da zai yi to amma malamai sun yi tafasil din yanayin rafkanuwa da mutum zai yi anan dai an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga farko duk shi annabi sallallahu alaihi wasallama a wajensa ne ake koyan addini duka komi da komi a wajensa ake koya saboda haka dukkan wani yanayin da mai yin addinin musulunci zai fada ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa wannan yanayi idan bai koyar da shi ba to akwai damuwa ran da yanayin ya same shi saboda haka kowane hali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta yanda ake yin sa shi yasa a hadisin gaba zamu ji akan irin haka din anan an ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar sai ya tashi da ya raka'a biyu akan zai zauna ya tayya bai yi ba sai ya ci gaba da sallar sa sai da ya idar ana zamanin zai sallama bai yi sallama ba sai ya kawo sujjada guda biyu na kabli ka ga ma'ana ya yi ragi idan mutum ya yi ragi to zai sujjada guda biyu kafin ya yi sallama idan ya yi ƙari zai sujjada guda biyu bayan sallama wannan shi ne sai malamai suka ce shi mai rafkanuwa yana da halaye guda uku da yake kansu idan rafkanuwa ta same shi a cikin sallah idan yayi ya doge a cikin rafkanuwarsa idan ya riga ya fara karatu a raka'a na uku kai ne yanzu ka zo kana sallah kai raka'a biyu za ka zauna sai baka zauna ba sai ka tashi da ka tashi ka tsaya har ka fara karatu to ana ta subhanallah ana ta menene suka ci gaba da sallar ka kawai ba za ka dawo ka zauna ba saboda ka wannan yanayin zai doge a cikin tsayuwarsa ya ci gaba ba zai dawo ya zauna ba sannan ba zai dawo ya zauna ba kamar yadda wannan hadisin ya kwatanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai raka'a biyu yayi na azhar akan ya zauna sai ya miƙe sun yi tasbihi ba su yi tasbihi ba tunda ya riga ya miƙe ya fara ya kulla raka'a ta uku to bai dawo ya zauna ba bai dawo ya zauna ba to saboda haka mai rafkanuwa yana da wannan yanayi din halinsa na farko idan yayi rafkanuwa misali zama ya kama shi bai zauna ba sai ya miƙe to ko an yi tasbihi subhanallahi ko menene ne in ya dawo sai ya dawo ya zauna ba wannan halin nasa ne guda daya zai iya yin haka kuma jamhur na malamai suka faɗi haka sannan wasu malaman suka ce zai dawo ya zauna aka ruwa da daga Imam al-Hasan yace Hasan al-Basri kenan zai dawo ya zauna yayi zaman tayya din nan da bai yi ba zai dawo ya zauna yayi zaman tayya da bai yi ba koda yayi karatu koda yayi karatu zai dawo ya zauna yayi zaman tayya din nan da bai yi ba matakar bai yi ruku'u ba matakar bai yi ruku'u ba idan ya yi ruku'u tukunne tana bai yi zaman tayya ba na rakawoyi biyun da ya bari to ba zai dawo ya zauna ba fanan kan amma wannan kaulin marjuhi ne ba shine jamhur suka tafi a kai ba abinda jamhur suka tafi a kai shine in dai musamman mazhaban da muke ciki mazhaban Imam Malik shine idan ya riga ya bar kasa to shikenan kawai ba zai dawo ba sai abunsa idan kuma bai bar kasa ba hannunsa da gwiwarsa wasu bar kasa ba zai dawo ya zauna ko ba zai komi ba to nan kuma Hassan al-Basri yace zai dawo ya zauna ya kamata zubihi in ya raka biyu din matukar bai ruku ba halinsa ne bi shine ya tuna kafin ya gama tsayuwa yayar ka abin zauna ya tayya bai ba sai ya tuna kafin ya gama tsayuwa to anan a wajen jamhur malamai aka ce jamhur mabi yawancin su sun tabi akan cewa ya samu dama ya dawo ya zauna shine mazan wannan abu ne Imam Malik kenan bai gama tsayuwa ba to zai ya samu dama ya dawo ya zauna Imam Ahmad yace dole sai ya dawo ya zauna ma shi a wajen sa saboda an ce zaman tayya na farko wajibi ne in dai wajibi ne sai dole sai ya dawo yayi sannan kuma zai yi sujjara na rabkan wannan da yayi na abun da yayi nan koda ya dawo ya zauna in dai ya riga ya tashi ya gama tsayawa sai aka ce subhanallah subhanallah sai ya dawo ya zauna to sujjara na rabkan wa ya kama shi a wajen jamhur amma a wajen wasu malaman suka ce a'a in ya dawo ya zauna kai kuma wani sujjada daukan ruwa ba zai yayi ba to amma dai mazan mu nan Imam Malik sun tafi akan cewa idan ya dawo ya zauna bayan ya bar kasa sai yayi sujudu sahwi idan kuma ya dawo ya zauna bai bar kasa ba to ba zai yi komai ba halin sa na uku shine ya cika a tsaye matukar bai shiga karatu ba ya cika sallarsa ya cika ba ba sai ya dawo ya zauna ba in bai fara karatu ba to a wannan akwai magana guda biyu Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i daga to ruwaya kuma ta Imam Ahmad bin Hanbal din suka ce ba zai dawo ya zauna ba in dai ya riga ya bar kasa ya riga ya bar kasa to ba zai dawo ya zauna ba shi da zama sun rabu kawai sai dai ya riga ya hade zaman tayyan farko sannan sauran kuma Imam Sauri da wata ruwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal din suka ce zai dawo ya zauna matukar bai karatu ba to waɗannan dai sune tafasil din da malamai suka yi akan idan mutum irin wannan halin ya same shi a cikin sallah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi rakataini ثم سلم ثم قام الى كبشه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاه ورجع ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذل يديه فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه ام قصرت فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه daga sai na biyu ra'ayin Allah kara masa yadda kala ya ce sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi wani sallallahu alaihi wasallam yayi salla ɗaya daga cikin sallolin garji lokacin rana kenan garjin rana rak'ataini ya raka guda biyu summa sallama sai ya sallama summa qama ila kabshatin fi muqaddamil masjid sannan sai ya tashi zuwa ga wata tanka da take ta gabata a cikin masallaci sai ya tashi je wajen wannan tankar ya zauna a jikinta fa wada'a yadahu alaiha sai ya tsora nusu akan wannan tanka din ko itacen fa fil qawmi abubakar wa umar a cikin mutane kuma akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar fa haba an yukallimahu sannan sallallahu alaihi wasallam ya musu haiba ya ba su tsoro ba za su yi masa magana ba su masa magana ba wa karaja sar'anun nasi masu gaggawa daga cikin mutane suka fita a cikin masallaci fa kawai suka ce a qasratu salah a yau kan wata gida an rage sallah
yau kan an rage sallah an rage sallah wa rajulun yaduhu annabi sallallahu alaihi wasallam zal yadaini akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa zal yadaini sai yazo fagala sai ce ya rasulullah ya maikin Allah ana sita shin ka manta ne am qasrat ko kuma an rage ta ne fagala sai ce lam ansa wa lam taqsur ban manta ba kuma ba rage ta ba fagala bala sai ce a eh ya rasulullah kan da sita lalle ka manta kenan fa sallar rak'ataini sai ne sallallahu alaihi wasallam ya sallar rak'a biyu summa sallama sannan ya sallama summa kabbara sannan ya kabbara fa sajada misla sujudihi sai ya sujjada kwatankwacin sujjadarsa au atwal ko kuma yafi haka kawo summa rafa'a rasu sannan ya dago kansa fa kabbara ya kabbara summa wada'a rasu sannan ya sake wato ajiye kansa fa kabbara ya kabbara fa sajada misla sujudihi ya yi sujjada kwatankwacin sujjadarsa au atwal ko kuma yafi haka tsawo summa rafa'a rasu sannan ya dago kansa wa kabbara sannan ya kabbara muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wal lafzi lil bukhari amma lafazin na bukhari ne fi ruwayatin li muslim salatul asr wa li abi dauda fa qala as-sadaqa zul yadaini fa awma'u ay na'am wa hiya fi sahihain lakin bilafzin fa qalu wa fi ruwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah ta'ala zalika wa fi ruwayatin li muslim arwaya muslim salatul asr yace sallal asr ne wa li abi dauda arwaya abi dauda kuma fa qala sai yace as-sadaqa zul yadaini shin zul yadaini ya fadi gaskiya fa awma u sai suka yi nuni aina am e ya fadi gaskiya waye bi sai haini wannan ruwaya ma tana cikin sai haini din bukhari da muslim din lakin bi lafzin sai dai da lafazin fa qalu sun ce fa fi ruwayatin lahu a wata ruwaya a gare shi har yanzu wa lam yasjud bi sujada ba hatta yaqanahu Allah ta'ala zalika har sai da Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar masa da yaqini akan haka wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajara sajdataini summa tashahada summa sallama rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu wal hakim wa sahahu wa an ibrahim ibn husayn daga imran dan husayn radiyallahu anhu Allah ya rishi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ya lamta la sabata gare shi salla bihim yayi salla tare da su fasaha sai ya rabkanwa fasajara sajdataini sai ya sujjara guda biyu summa tashahada sannan ya tayya summa sallama sannan ya sallama rawahu abu dauda ne rawaito wannan hadisin wa tirmizi da tirmizi wa hasanahu ya kyautata shi wal hakim da hakim wa sahahu ya inganta shi to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah a cikin sallolin garji guda biyu nan sallan azhar ko sallan al'asr malaman hadisin suka ce ruwayat ne da yawa wanda har aka samu sabani a ciki wasu sun ce azhar ne wasu sun ce al'asr ne an samu ruwayat din da yawa a ciki to dai ma kowace ce rede ne daga cikin su ko azhar din ko al'asr din annabi sallallahu alaihi wasallam da musu sallah sai raka'a biyu da raka'a biyu sai sallama bayan kuma sallah azhar ko al'asr raka'a hudu ne sai ya tashi ya tafi jikin wani itace a cikin masallacin ya zauna ya dora hannunsa akan wannan itace kuma cikin jama'an nan akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar amma ba wanda ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun sani ba mu mamaki bane Allah ya canje hukuncinsa ko ba wanda ya ce dan me saboda haka sai suka ji haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce ya rasulullah yau me ya faru ne ba wanda ya yi wannan kowa sai ya shiru me zai faru bayan nan wanda ana idan da sallah ba sa zama kawai suka fara fita suka bibita waje suka fara cewa kai an rage sallah an rage sallah to a cikin mutane akwai wani mutum da ake ce masa zal yadaini ko kuma zul yadaini shi sunansa kirbaq ne sunansa sai ya zama yana da hannayensa masu tsawo ne haka sai aka sa masa ma'abocin mai tsayin hannu kenan ma'abocin hannaye
sai yayi tashi yaje sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi shin ka manta ne ko kuma rage sallah ne na'am sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ban manta ba kuma rage sallah ba sai ce ya rasulullahi lalle an yi mantuwa to a wata ruwayan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu karanta nan din ma yana nan ya tambaye su shin abin da zule dai ne yake bala gaskiya ne sai suka yi nuni da kawukan su suka nuna cewa eh gaskiya ne haka ne a wata ruwa kuma suka fada suka ce eh da bakin su ba nuni suka yi ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo raka'a guda biyu sannan ya sallama sannan ya kabbara sannan ya sujjada kurkurun gogulan sujjadan sa da yake yi gogon mafi wanda ya fi aka tsawo sannan ya dago sannan ya sake yin kabbara sannan ya sake yin sujjada sannan ya dago ya sake zama ya sujjada guda biyu kenan a ruwayar muslim ya ce sallan al'asar ne kamar yadda muka faɗa dama wasu ruwayan sun ce al'asar ne abu dawuda ya ce a shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya shin zule da ne abin da ya faɗan nan gaskiya ne sannan suka yi nuni saboda suna ganin girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi magana ba sai suka yi nuni da kansu suka ce eh haka a wata ruwayan kuma da su zuwa cikin bukari da muslim suka ce eh faqalu sai suka ce eh gaskiya ne a wata ruwayan har yanzu aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujjada nan ba sai da Allah ya bashi yaqini akai ya tabbatar masa da abin tukunna yayi sujjada ayi ya tashi ya cika sallan nan to anan malamin sun ci hadisin nan yana karantar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai rafkan wannan an gani ba sai shi za ya rafkan wa a gane me za a yi dalilin haka sai aka yi saboda a koya mana mu koya mu gane cewa idan rafkan wa ta kama mu ga abin da ya kamata mu yi sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai manta ba ko ba a rage ta ba saboda me saboda a gwada maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abin ne saboda yanda hankalin mu zai dauka yadda zamu iya ganewa to anan malamin sun yi magana cewa shin idan mutum ya rafkanuwa zai gina kan abin da ya wuce ne ko kuma ba zai gina ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ya zauna kuma da ya dawo sai ya kara raka'a biyu kawai sai yayi kuma yayi sujjadodi guda biyu sujudu sawin nan to shine inda magana take wasu malaman suka ce ba zai gina akan abin da ba zai gina ba sai akan abin da yake kusa kai ne ka yi sallah raka'a hudu ne sai ka raka'a biyu sai ka na zaune a wurin a masallacin baka tashi ba to shi kenan sai ka tashi ka kawo yanda hadisin nan ya gwada wannan maganar ta Abu Hanifa ne da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce in dai yana kusa to zai gina akai ka'idar da sallah baka bar masallaci ba baka tafi shanonin ka na rayuwa ba sai ka tuna ka rage sallah to sai ka dawo ka gina sai ka yi ba adi ko kai kabli amma idan ya yi tsawo ka yi raka'a biyu sai da zaka yi raka'a hudu har ka fita masallaci har ka tafi shanonin ka har ka yi menene sai can sai ka tuna ka ce to raka'a biyu ne ba alhaji raka'a hudu ne to sallan ta bace gaba daya wasu malaman suka ce zai gina ko da ta yi tsawon su ne Auza'i da kuma wata ruwa ta Imam Ahmad din suka ce zai gina ko da ta yi tsawo ai Annabi sallallahu alaihi wasallam nan zo ga hujja da cewa ai gashi zulle zai ne sai da ji aka yi magana aka yi waya aka yi menene kafin a dawo a karasa kaga ya yi tsawo sannan hadisin mu karanta na Imran ibn Husayn din nan da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai ya musu rabkanuwa sai su jira guda biyu sannan sai ya tayya sai ya sallama to anan malamai suka ce wannan hadisin yana karantar da wato dole ne mutum idan yayi ba'adi to yayi tayya an yi wannan ruwa daga Abdullahi dan Mas'ud kuma malaman da irin Naqai da Thauri da kuma abin da ya shahara a wajen a'immatul arba'a Malik Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa shine haka din cewar mutum zai yi tayya idan yayi ba'adi
sana wani kaulin kuma wasu malaman suka ce sujjadar rabkanwa ba a mata tayya kwata kwata wannan kuma ruwaya ne daga Abdullahi dan Abbas da Hasan al-Basri da Ta'a bin Abi Rabah da Ibn Taymiyyah su suka tafi akan cewa sujudu sahwi sujjadar rabkanwa ba a masa tayya kwata kwata sannan kuma har yanzu malaman sun yi sabani akan sujjadan kansa kaga wannan hadisin da muka karanta ni sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi da raka'a biyu da aka gaya masa sai ya zo ya kawo raka'a guda biyu sannan yayi sallama sannan yayi kuma ba'di anan kenan sannan a wani kuma an ce gashi nan kamar hadisin da muka karanta na farko cewar nan ma raka'a ya tsallake zaman tayya ne sannan kuma yayi qabli a wannan waje to anan malamai sun yi magana akan me ba'di me qabli me qabli me ba'di idan mutum yayi ragi zai yi qabli in ya rage zai yi qabli idan ya kara zai yi ba'di to anan an yi sabani sosai a ciki kuma ko wadanne sun dogara da hadisi ne wasu malamai suka ce gaba daya babu wata sujjada sai sujjadar ba'di kawai ba'di ne kawai ko ragi kai ba'di za ka yi ko ƙari kai ba'di za ka yi a cikin sahabbai akwai sai na Ali da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da wasu su a cikin tabi'ai da sauran malamai akwai Hasan al-Basri akwai Naqai akwai Sauri da Abu Hanifa suka ce ba'di ne kawai duk abin da ka dama sai kai ba'di kawai shikenan kuma me kai ba'di kawai ya isa wasu malaman suka ce a sujjadan gaba ɗayan ta qabli ne kawai babu ba'di duk abin da kai qabli za ka yi ragi kai ƙari kai qabli kawai za ka yi wannan wani kauli na Abi Huraira ya bada haka a cikin sauran malamai kuma akwai makhul da zuhuri da auza'i da shafi'i suka ce kawai qabli kawai za ka yi duk abin da ka yi sannan kuma wasu kuma suka ce an rarraba an yi tafsir ɗinsa idan kai ƙari to za ka yi sujjada guda biyu bayan sallama idan kai ƙari sannan in kai ragi kuma za ka yi sujjada guda biyu kafin sallama za ka yi qabli wannan shi ne maganar Imam Malik da Imam Shafi'i a wani faɗin idan kai ƙari za ka yi sujjada bayan sallama in kai ragi za ka yi sujjada kafin sallama وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبن على مستيقنا ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم wa nabi sayyid al-khudri daga bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam sabata a gare shi yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallar sa falam yadri kam salla bai san raka'a nawa ne ya sallata ba a salatan am arba'an aw arba'an ana shin uku ne ko kuma hudu ne falyatrihi shakk to ya jefar da shakka din wali yabin alamar sai kana ya gina akan abin da yaji ya zama masa yaqini abin da yaji daidai a ransa summa yasjud sajdataini sannan ya sujjada guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallama fa in kana salla kamzan idan ya kasance yayi salla raka'a biyar ne shafa'ana lahu salatahu shikenan yayi shafa'in sallata sa kenan wa in kana sallata maman idan kuma ya salla cikakkiya ne shikenan kana ta targiman lishaitani to shikenan ta zama tumbuke ko kuma turbiyar da shedan hancin shedan kenan bai samu biyan bukata ba rawu muslim imam muslim ne rito wannan hadisi wannan hadisi na sai nabi sai al-qudri yana karantar da mu cewa idan ka zo kana sallah sai rabkan ruwa ta kama ka karasa me kake yi ma tukuna raka'a uku kai ne ko raka'a hudu ah wani hadisin yana ga mana wanda yake ba mu fassarar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum idan aka kira sallah shedan zai gudu ya tafi in ana kiran sallah ana gamawa sai ya dawo in ana yi iqama sai ya tafi ana gama iqama sai ya dawo in ya dawo to ya rinka zuwa yana shiga tsakanin mutum da ubangijin sa har sai ya mai da bawa ya dawo yana tunanin raka'a nawa yayi bai san ma raka'a nawa yayi ba to saboda haka sai yace idan kana shakka raka'a uku ne nayi kai hudu nayi ne kana shakku kenan to ka jefa da shakkan da kake ka watsar da ita ka daura akan yaqini kai raka'a kaza kawai nayi nan kuma an fi so ka rinja yadda janibul naqsi ala janibi ziyadati ka rinja yadda bangaren rayi akan bangaren kari shakkan naka tafi zama yaqini ka fi zama akan rayi ne kana ji kai hudu nayi to kamar da shi uku kawai uku kai biyu ne kawai saka bashi a biyu haka zaka gina to amma dai ka gina kan yaqinin ka wannan ana magana da wanda bashi da ba liman ba kenan mamu in liman ne kam shi ma zai gina akan abun da in yana shakka da yawa in mamu so ga masa sai ya danna nasu in suka subhanallah sai ya da ya rige ko ya kara in kuma yana da yaqini sai ya rabu da su kawai sallar sa shi limami ma to idan yayi haka sai yayi yaya idan ya gina kan yaqinin sa kai uku ne nayi yanzu zan yi ta hudu misali shikenan to in yayi haka sai yayi qabli bayan yayi haka din sai ya sujjara guda biyu kafin sallama kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ma raka'a biyar yayi shikenan babu wani damuwa gare shi wannan qablin da ya kawo ya zama shafi'i kenan raka'a biyar ta zama shafi'i gaba ɗayan ta sannan kaga dai an koma wani wuri kuma har yanzu yayi shafi'i idan biyar yayi ma sannan kuma idan kuma yayi sallar cikakkiya uku yayi sai ya ji a ransa kai ai hudu yayi kai eh uku yayi sai ya ji a ransa kamar biyu yayi sai kara daya shikenan kaga sallar ta zo to idan ya zama hakan ma to ya zama ya turbiyar da shedan kenan shedan da yake kokarin ya ga ya bata sallar gaba daya bai samu dama ba ya kawo ta yadda ake so to وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذلك قالوا صليت كذا وكذا قال فصنع رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبعتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وعن ابن مسعود دغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله قال ما سيدا قال يا تي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزل من جل سبتا غديه يا صلى فسلم فلما سلم يا عند يسلم قيل له سي suka ce masa ya rasulullah ya maikin Allah ahadasu bi salati shay'un shin wani abu ya faru ne a cikin sallah qala wa ma zalika yace me abin da ya faru din qalu suka ce sallaita kaza wa kaza kai sallah kaza da kaza wato an yi rabkanwa qala fa sanari jilai sai sallallahu alaihi wasallam ya hada sawayen sa wa sakbal qibla ya fuskanci al qibla fa sajada sajadataini sannan sai ya sujjara guda biyu summa sallama sannan sai ya sallama summa aqbala alaina sai ya fuskance mu wajihi da fiskar sa fa qala sai ya ce innahu law hadathu bi salati shay'un da wani abu ya faru a cikin sallah an ba'atukum bihi da na ba ku labarin sa walakin sai dai inna ma ana basharun mislukum ni mutun ne irin ku an sa kama tan saul ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa iza nasitu idan na manta fa zakiruni to ku tuna mun wa iza shakka ahadukum fi salatihi idan dayan ku ya shakka cikin sallarsa falyataharras sawab to ya kirdade abin da ya zama masa daidai falyutimma alaihi sannan ya cika da shi summa liyasjud sajdataini sannan ya sujjara guda biyu muttabaqun alaihi bukhari da muslim su hada kan wannan hadisi wa bi riwayat al-bukhari falyutimma summa yusallim summa yasjud arwayan bukhari shine ya ciga sannan ya sallama sannan ya sujjara wali muslim arwayan muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajdataini sawi ba'da salami wal kalami annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yayi sujjara rabkanwa guda biyu bayan sallama kuma bayan yayi magana to wali ahmad wa abi dauda wa nasa'i min hadisi abdullah ibn jafar marfu'an daga kuma wajen ruwa imam ahmad da abi dauda da nasa'i daga hadisin abdullah dan jafar marfu'an marfu'i ne hadisin an daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man shakka fi salatihi wanda ya shakka a cikin sallarsa falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim to yayi sujjara guda biyu bayan yayi sallama fasahu ibnu kuzaimata ibnu kuzaima ya inganta shi wani mujira ta bin shuba radiyallahu anhu daga mujira dan shuba Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi yace idza shakka ahadukum faqama fi rak'ataini fasatimma qa'iman falyamdi wa la ya'ud وليسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه ودار القطني واللفظ له بسند ضعيف daga mugira dai shuba Allah kara masa yadda annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi kala yace idza shakka ahadukum idan dayan ku shakka fa qama fi rak'ataini sai ya tashi daga rak'a guda biyu shi da zai zauna fa sasamma qa'iman sai ya cika a tsaye din ya tsaya sosai falyamdi to ya doge wala ya udu ba zai dawo ba wal yasjud sajdataini sai ya sujjara guda biyu wa in lam yastati maqaima amma in bai gama tsayuwa ba aka masa zuwi subhanallah subhanallah ya dawo ya zauna falyajlis sai ya zauna wala sahu alaihi babu rabkanwa a kansa rawahu abu dauda abu dauda ne to wannan hadisin abu dauda da ibnu majah da dalil qudni wal lafz lahu lafzin nas ne shi dalil qudni din bi sanadin da'ifin da dangane mai rauni saboda cikin sa akwai wani mutum da ake ce masa Jabirul Jufi shi kuma Jabirul Jufi din yana da rauni saura hadisi guda biyu zamu karasa wa an Umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa ala man kalfali man kalfa imami sawun fa in sa al imamu fa alayhi wa ala man kalfahu rawahu al bazzar wal bayhaqi bi sanadin da'ifin وعن عمر رضي الله عنه رسينا عمر الله قال ما سيداني النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم سبتا قريش قال ياتي ليس على من كلف إمام ساون وان ديك بال لمن بذي ربك نوابا فإن سأل إمام إدار لمن يربك نوابا عليه رينا كنسا وعلى من كلفه نكما كان وان ديك بانسا فهو البزار بزار نيتو أن حديثي وبيعكي بيعكي بسنة ضعيف لدنغني ميروني صبر أتكنسا akwai mutum da ake ce masa Kharijatu bin Mus'ab shi kuma yana da rauni wa an Sauban radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli sa'in sajdatani ba'da ma yusallima ba'da ma yusallim fa Abu Dawud wa Ibn Majah bi sanadin da'if wa an Sauban daga Sauban radiyallahu anhu Allah ya dace shi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace li kulli sa'in sajdatani kowane rabkanuwa ana masa sujjara guda biyu ba'da ma yusallim bayan an yi sallama rawahu abu dauda ne rawaito wannan hadisin wa ibnu majah bi sanadin da'ifin da dangane mai rauni saboda a cikin sa akwai mutum da ake ce masa isma'il bin ayyash shi kuma isma'il bin ayyash akwai magana rauni a cikin hadisan sa to anan dai hadisan da muka karanta duka abin da ake so a gaya mana shine hadisin abdullahi ibn mas'ud yana fadan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai yayi kari a ciki da aka yi suka ce ya rasulullah wani abu ne faru a sallah yau sai ya ce ba abun da ya faru da suka fada masa sai yayi sujjada guda biyu yayi qibla sai fuskanci al qibla a yayi ba'di yayi sujjadodi guda biyu ya sallama sannan sai ya ce musu ni mutun ne aiho yace da wani abu ya fara cikin sallar nan zan ga muku sannan ni mutun ne irin ku ina mantawa saboda haka idan na manta ku ku tuna mu to anan malamai suna faɗa mana cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da komai ne karka ji an faɗa ka ce to ai ya zama kashishe kenan addinin da aka bashi ya kawo ma zai manta wani abu a ciki ba haka bane ba darasi ake ba mu saboda idan bai yi ba to yaushe za a yi yauwa in an gaya mana sai mu kiyaye mu gane ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mai mantawa ina mantuwa ka dauki abun ka dora shi a komai ba a ba haka bane ana gaya maka cewa a wannan wurin ne saboda a koyar da kai kai ne mai mantuwan in ka manta to ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi shi ne abin da ake fara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana sallah shakka ya kama shi to ya ji a ransa inda ya fi ji ya daidaita sai ya tsaya a wurin sai ya cika abin da yake shakka a kai sannan sai ya sujjara guda biyu bayan nan ya yi ba'adi sannan ruwa musulmi ya ce ya cika sannan kuma ya sallama sannan ya yi sujjara guda biyu idan akwai wanda za ka shi shakka yake da shi kullum kullum yana cikin shakka to kullum yana cikin ba'adi kenan kullum ya yi sallah sai ya yi ba'adi kullum ya yi sallah ya yi ba'adi sannan kuma a ruwa musulmi kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada rabkanuwa ba'adi bayan sallama bayan yayi magana bayan yayi sallama kuma yayi magana saboda haka idan kamar yadda muka karanta dazu idan misali aka yi rabkanuwa a cikin sallah har aka fita a sallar kamar yadda hadisin da ya gabata an yi dadda sallah kamar yadda hadisin da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi sallah raka'a biyu ya zauna aka zo aka yi ta magana aka yi menene daga batu kun aka tashi aka cika to in ba samu balal fasl ba samu tsawo tsakanin idan da sallan da kuma maganganu da adawa a ginin ba sai a gina sai a yi ba'adi amma an idan da sallah an fita a masallaci an yi harkoki sai aka tuna raka'a biyu aka yi to sallah ta lalace gaba daya sai a dawo sake sabuwa amma in ana cikin masallacin ba a bar masallaci ba sai aka tuna cewa raka'a biyu aka yi to ko da an yi magana sai a dawo sai a yi biyun da ba a yi ba sai a yi ba'adi sannan anan kuma a ruwayar nan na hadisin Abdullahi bin Jafar din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shakka a cikin sallarsa ya zama mai shakka kullum to kullum ya sallah ya yi ba'adi kawai kullum ya sallah sai ya yi ba'adi saboda shi ya zama mai shakka sannan a hadisi mugaitu bin shuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana sallah sai ya shakka bayan ya raka'a biyu ya riga ya tsaya kawai yana tsaye dan wannan shine mazamin Imam Malik abin da take kai ka riga ka gama tsayuwanka bakai zaman tayya ba to ka zarce a haka ba za ka dawo ka zauna ba sai ka sujjara guda biyu bayan nan na qabli kenan na ragin da kai na zaman tayyan da bakai ba amma idan baka gama tsayuwa ba wannan jin a cikin akbari aka karanta idan gwiwanka da hannayenka basu bar kasa ba to ka dawo ka zauna kuma za ka yi komi ba liman yanne ko kuma yana jan mutane liman hannayensa da gwiwansa basu bar kasa ba ya yunkura amma bai tashi gaba ɗaya ba za ka ce subhanallah sai ya dawo ya zauna to shikenan ba abin da zai yi anan ma sai ga mutane to ya bai komi ba ta inda ya bar kasa ba zai koyi ba abin da zai yi amma in ya riga ya tashi to ba a so ma ya dawo kawai ya ci gaba da sallarsa in ya riga ya tashi kawai ya riga ya mike kamar idan ya dawo to ga abin da zai yi sai ya sujjada rabkanuwa sannan hadisin Abdullahi bin Umar aya hadisin sayyidina Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai bin liman fa shi ba shi da rabkanuwa idan kana bin liman kai babu wani rabkanuwa a wajenka duk abin da kai liman ya dauke maka amma liman kuma in yayi rabkanuwa kuma to ya baka kenan kai ma ka samu rabonka in liman yayi rabkanuwa ya baka har kai kake bin sa sannan malamai suka ce anan ko da baka nan yayi rabkanuwa kai ba su buki ne ka zo an yi rabkanuwa an gama ba sallar ta kare ba ka jona ka samu raka'a to ka shiga kai ga cikin rabkanuwar da akai ka shiga ciki amma kuma in kai rabkanuwa ba liman ya riga sallame to wannan kuma kai ka jiyo naka ne
karka ce to ai na bi liman liman ya dauke mini a ai kun rubuwai tuna riga an sallama to nan kan babu magana sannan idan ka zo kana bi liman qabli ya kama shi to kai ma za ka yi qabli ba za ka ce kai sallan ka bi shi ka bari ka je ka ci ko tukunna ka dawo a za ka yi qabli amma in ba dai kama shi bi ta sallah kai ka zo za ka bi ta ba za ka tashi sai daga baya sai ka rama sannan kuma a hadisin ga mana Sauban yace mana dukkan rabkanuwa dai sujjuri guda biyu ake yi bayan sallama kamar yadda wasu suka tafi akan cewa bayan sallama ne wasu kuma suka ce a kamun sallama ne to wannan ne sune hadisan da suka yi magana akan rabkanuwa insha Allah idan muka dawo zamu shiga hadisan da suka yi magana akan sujudut tilawati wanda suke magana akan sujjaran tilawa idan mutum yana karatu sai zo aya da aka yi umurni da ai sujjada to ya zai yi shine abinda zamu tashi akan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a